الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات وبعفوه تمحى السيئات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده إن وما صدرجة من هذه بياني هنز تكين الأمر يمي جلما وان ده شيني ببن الأمر ان ده يسامى الله لكيم شيني بوتاش باكو بوتاد تكي جلما إلن ibada ta sallah dama ibada ta kashi hudu akwai ibadar zuciya wadda ita ce ta komi muhimmanci son Allah tsoran shi dogara gare shi yi dan Allah da duk abin da ya shahi aqida da tauhidi wannan shine babbar ibada da kullun ya kamata mu kula mu kiyaye a cikin zukatanmu dan daga ita sauran ibadodi suke karbuwa kana ibada ta biyu wanda kullun wajibi ne mu kula da shi shine nau'in ibada na baki zikiri na cikin karatun alqur'ani istighfari salati ga manzon Allah sallam da sauran maganganoni na alkhairi duk lokacin da ka bude baki kai magana ta alkhairi kai zikiri ko kai karatun alqur'ani ka bauta ma Allah subhanahu wataala da bakinka ko da halshenka kannan nau'i na uku na ibada shine abin da ya shahi jikinmu ganga jikinmu suna ibada irin su salle irin su azumi irin su safa da marwa irin su tsayuwa wajen arafa da sauran dai ayyuka da jiki ke yi irin jihadi fi sabilillah da duk abin da jiki zashi shi ma nau'i ne na ibada nau'i na hudu na karshe na ibada shine ibada ta dukiya zakka tana ciki sadaka tana ciki kula da marayi da sauran duk abin da zakka ko in ce dukiya take iya jawo mutum na horin cikin duniya da lahira to wannan shine abin da ake cewa ibada wanda ba a yi ma kowa shi sai Allah subhanahu wataala to muna cikin babbar ibada shine sallah satin da wuce ɗan uwa masu daraja mun bayani bisa kan abin da ake cewa rukunonin sallah guda 14 da duk gudan su in ban yi ba ba zantan sallah gaba ɗaya ta baci to yau zamu shiga cikin abubuwan da ake cewa wajibobin sallah dama sallah tana da shuruɗai tana da rukunoni tana da wajibobi to in Allah ya nuna mu sati mai zuwa sai mu kare bisa kan sunnoni sunnoni na magana na sallah da na aiki da muke a cikin sallah to me ake cewa wajibi na sallah wajibin sallah shine abinda in ka bar shi da gangan sallar ka ta baci duk wani abu da ke wajibi cikin sallah a wani zamu gayi guda 8 in zambarin guda da gangan ba mantuwa ba to na bata sallah ta amma in na mance shi ne to akwai abinda addini yace in yi shine in yi sujuda in ma kabli ne ko ba addu'a wanda dukan shi insha Allah ta'ala zai zo to kaga kenan yana da dan awa a ce bambanci ko mu ce akwai bambanci tsakanin shi da rukuni shi rukuni kamance shi da gangan ko ba da gangan ba sallah ta baci dan saboda kan shi ne sallah yake take dogara da babu shi babu sallah amma shi wajibi in ka bar shi da gangan sallah ta baci amma in ka bar shi da mantuwa to sai kai sujuda tarbakanuwa in ma kabli ko ba adi daga yanayin halin da ka cinci kanka to wajibobin sallah ɗin uwa masu daraja guda 8 su ne akwai wajibi na farko wanda shine kabbarorin da muke a cikin sallah dukkan kabbarar da zamu mu je ruku'i mu taso mu je sujuda mu taso daga sujuda mu tashi dukkan kabbarar da zamu a cikin sallah wajibi ne mu yi ta in ba kabbara guda ba shine kabbara harama ita rukuni ce wanda muka gani satin da ya wuce to nan hukuya ya heni ana samun matsala da dama cikin mu zaga mutum yana sallah bai magana kawai yake dan haka wajibi ne ɗan uwa da an ce wajibi a cikin sallah to sai mun kawo shi barin shi na sa sallar ta bace ko kuma kabli ko ba adi ta kama mu to dan haka sai mu zanki hakuri muna bude bakin muna kabbarori haka annabi yake sallar da sahabbai amma kaga mutun ya shiga sallah haya ita la Allah in ba kabbara harama ba ka jin wata kabbara yayi ba su ba ayin sa kabbarori ba ayin sa asirce duk inda ka shi kabbara to an bude baki an yi kabbara dan haka ai ake jinta da haka mu yi kokari duk lokacin da zamun ta haya ruku'i ne mu bude baki mu ce Allahu akbar haka in mun ta zamun ruku'i sujuda Allahu akbar in mun taso in mun yi tahiyya ne ko kuma abin ga raka'a ta biyu zamun tashi mu ce Allahu akbar mazan mu da matan mu gaba daya dan wajibi ne da kan mutun ya bar shi to sai yayi kabli in kuma da gangan ya bari sallah ta baci to nabiyu rukuni nabiyu daga cikin rukunonin sallah shine cewa sami'a Allahu liman hamida lokacin da mutun ya taso daga ruku'i hadisin Abu Huraira Allah kare yarda da shi yace manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dago bayan shi daga sujuda daga ruku'i zai ce sami'a Allahu liman hamida ka gani dan haka kenan sai malamai suka ce gawa ga liman da kuma wanda ke sallah shi daya shi wanda ke bi zai ce rabbana wa lakal hamdu ko rabbana allahumma rabbana wa lakal hamdu duk dai ruwayoyin sun hito dan haka duk lokacin da nake sallah ni dai ne ruku'i zan taso to wajibi na ne in ce sami'a allahu liman hamida ina taso wa zangai to yanzu rukuni na uku da zai zo bayan wannan nabin shine mutun ya ce rabbana wa lakal hamdu kenan sami Allahu liman hamida daban take kuma rabbana wa lakal hamdu daban take ga dai wannan hadisin na Abu Huraira radiyallahu anhu da yace annabin rahama sallallahu alaihi wasallam in yayi ruku' in ya taso daga ruku'i zai ce sami Allahu liman hamida haka sai ce summa in ya kasance kina yaqulu qa'iman yana tsaye sai ce rabbana wa lakal hamdu kina rabbana wa lakal hamdu ana gaita in ai tsaye shike sa ka gadi dole ka tsaya ka gaita gabanin ka sai kai mi kai sujuda in ko ba za ka gayyata ba koko ka gayyata ka tai sujuda ka bata komai kenan dan tsayuwai tasowa daga tsayuwa a wanda mu gani satin da ya wuce rukuni ne na sallah in ban yi tsaye ba bai cin na taso daga ruku'i na bata sallah kenan wannan shine wajibi na uku gayin rabbana lakal hamdu amma a tsaye sami allah liman hamida in an taso daga ruku'i wajibi na hudu na cikin wajibobin sallah shine at-tasbihu shine abin ga tasbihi da muke yi muna yin tasbihi wuri biyu cikin ruku'i da cikin sujuda muna yin shi cikin ruku'i da cikin sujuda kadan din shi shine mutun ya gayi so guda cikin ruku'i mutun zai ce subhana rabbiyal azim so guda ko kuma so uku mara dai ko so biyar ko so bakwai amma afdal inji malamai sune so uku ka gayi so uku inda zaka so biyar ko so bakwai shi dai mara ake so amper kenan kai zamanto abin gane biyu ko hudu ko shida inna ma zamanto dai akwai mi mara ne to dan haka cikin ruku'i kenan amma cikin sujuda sai mu ce subhana rabbiyal a'la ko kuma da sauran azkar da yazo ga manzon Allah sussam yana gai irin su subuhun qudusun rabbul mala'ikatu ruhu da sauran abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gai su ma yau in mun yi wannan gobe mu yi nan muna iya caccanzawa to dan haka yin tasbihi a cikin ruku'i da kuma cikin sujuda ɗan uwana wajibi ne cikin sallah ba a barin shi in an bar shi sujuda ta kama in an bar shi da gangan sallah ta baci kannan wajibi na biyar daga cikin wajibobin sallah shine ɗan uwana gayin rabbighfirli tsakanin sujuda guda biyu ga hadisin Hudhaifa Allah ƙara yarda da shi yace nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sahabbai kenan nayi sallace sallah tare da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai naji yana cewa duk lokacin da ya taso daga sujuda ya zamna kahin ya koma sai yana cewa rabbighfirli ya Allah ka mana gafara har so bi nan ba ayin so hudu kaga sabanin shari'a can cikin ruku'i da sujuda aka ce uku uku ake so amma nan sai aka ce biyu da zan yi ɗaya bai isa ba da zan yi hudu bai ba a in dai tsaya bin yanda annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam shine ka'ida tauqifiya ibada tauqifiya ce ai ta tawqafa anil dalil duk in an ce kaza to za a tsaya inda shari'a ta ce dan haka mutun sai ya ce rabbighfirli kaga shi zai sa dole mutun ya zamna kenan dan in dai kana so ka ga wannan magana to sai kai zamni shi yasa zaman tsakanin sujuda sai zaman to rukunin sallah in mutun bai shi ba ya bata sallar shi a wanda muka ji sati da ya wuce to Abdullah dan Abbas Allah ƙara yarda da shi ya kawo shi ma wani hadisin shi ingantacce wanda manzon Allah sai yake cewa tsakanin sujuda guda biyu maimakon can yace rabbighfirli wani bi kuma sai yace allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni kaga duk alkhairan duniya sun taru duniya da lahira sun taru cikin wannan zikiri na farko rabbighfirli ya Allah ka mana gafara warhamni muna son gafara Allah ko muna son rahama shi wahdini kuma ka shirye da ni kullum muna roƙon Allah cikin sallolin mu ne shirye da mu kannan wa'afini Allah ka bani lahiya kowa na son lahiya kannan warzuqni Allah ka bani arziki mai albarka kaga sallah sai zama to ibada ce ka samu duniya ka da lahira alkar ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kawo mu wanda yin su na sa mutun ya samu hasken duniya da na lahira to da haka mutun in ya so yau ya ce rabbighfirli ladda kuma yake so sai allahumma aiko rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni baitin shi sai rukuni ko ince sai wajibi na shida shine tahiyya da muke yi ta farko tahiyya ta farko ita mi wajibi ce mun ga ta biyu rukuni ne kenan ta farko ita wajibi ce to haka zalika na bakwai shi ma zaman dan ayi tahiyya wanda ashabu sunan sun kawo wannan hadisi da manzo assalamu ya kasance yana yin sujuda ta farko me yasa suka ce an taba samun shi wata rana da ya manta bai zamna ba ga sallah misali mai raka'a hudu ko uku bai zamna ba bai cin raka'a biyu ya miƙe to da ya kare sallar sai da ya kabli shi yasa suka ce duk in mutun ya bar wajibi to kabli ta kama shi me yasa wannan abin da annabin rahama yayi sallallahu alaihi wasallam ya manta bai zama na farko ba ka gani ya bar wajibi bai tahiya ta farko ba yayi wajibi to da ya kare sallar maimakon ya sallama ta sallar sai ya kabli dan saboda ya bar wannan shike sa in kana sallah ga zama na bi ba kai ba kan miƙe to kaka dawo kai ci gaba da sallarka da ka kare maimakon kai sallama ai kabli dan saboda abin da ka bari wajibi ne to shi yasa suka kafa dalili da cewa duk in na bar wajibi to kabli ta kama ni shi ko annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ya al'ummata ku yi sallah yadda kuga ina sallah to kannan wajibi na takwas na karshe shine salati ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam can wasu sun kawo shi rukuni nan wasu suka ce a sassabtin shi shine a aza shi wajibi shine ba hita a cikin sallah wannan ke nuna salati ga manzon Allah sam da ake cewa salati ibrahimiya bai hita a cikin sallah diyan da ne sai nayi shi in ma in dauke shi rukuni wasu suna ga yayi amma mafiya suna gani wajibi ne to in ka wajibi ne in na bar shi da gaggarto sallar ta bace to in kuma na bar shi kabri ta kama ni to shine wanda ake ce ma salati ibrahimiya a wanda muka sani shine allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad har karshe dan saboda ruwayoyin suna da yawa yadda wajen ruwaya 10 sha wani abu ta wannan hadisin wanda ake ce ma salati ibrahimiya ta zo kenan duk wanda kai yayi insha allah ta'ala shi dai abin da ake so a yi shi cikin sallah dan saboda a cika sallar kuma a samu lada kannan bin sunnan annabin rahama ne sallallahu alaihi wasallam dan hadisin abdullah dan mas'ud wata ma ruwaya su suka tambaye annabin allah sallallahu alaihi wasallam da cewa in muna yin sallah kaga muhalli shahidi in muna sallah me ya kamata mu ce gare ka sai ce ku ce wannan hadisi din dan haka sai shi yasa suka kawar hujja da cewa duk wanda ya sallah kenan wajibi ne kanshi in ma bai dauka rukuni ba wajibi ne kanshi mi yayi salati ibrahimiya ga annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine a takaice wajibobin sallah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin masu kokari dan su san addinin su bauta mu Allah subhanahu wa ta'ala biskan basira Allah gafarta mu zanubanmu da muka aikata mayye da kanana wanda muka yi a bayyane da wanda muka yi a boye wanda mun yi bamu san zanubai bane amma Allah ya sani Allah ya himamu haka muna addu'a ga dukkan musulmi Allah biya mu kowa bukatar shi ta alkhairi Allah ka ruha mu asiri a duniya ka ruha mu asiri ranar mutuwa ka ruha mu asiri ranar wankan gawa rayuwar kabari da ke jira mu ta daruruwan shekaru Allah ka sa mu yi ta cikin aminci Allah ka sa mu yi ta cikin kwanciyar hankali Allah ka sa kabari mu zama to raudun min riyadil janna ya Allah ka sa mu ayyuka mu na alkhairi su hidda mu kiwa a cikin kabarin mu Allah ka sa ibadodin da muka yi su kare mu daga azabar kabari in mun tashi Allah ka ba mu littafi mu a hannun dama Allah ka sa wajen awon aiki ayyuka mu na alkhairi su rinjaye zanubanmu saman siradi ya mai tausayi da rahama ya mai jin kai ka sa mu wuce salim alim ba ta da hada cikin ta jahannam ba da mu da iyayenmu ya Allah da mu da matanmu da ɗiyanmu da dukkan musulmai da malamanmu Allah muna roƙonka ka sa mu 'yan kasuwar mu mayye albarka da kan kananan su gaba daya wanda kasuwar su ta mutu Allah ka raya ta wanda suka durkushe Allah ka tada wanda suka kare Allah ka dora masu jin dadin kasuwar su Allah ka sa su ƙara jin dadin ta Allah ka buɗa mu hajjin jahannam ta maradi kohin samun arziki mai yawa a wayin da aka sani da sauran dukkan kasan Nijar gaba daya muna addu'a kuma ga malamanmu Allah saka masu da alkhairi wanda suka riga mu Allah masu rahama haka muna addu'a ga 'yan kasuwar mu da ma'aikatan mu da manoman mu da makiyayen mu dukkan kowa Allah sa mu rayo shi albarka ɗiyan mu da ɗiyan musulmai Allah ka shirya maza da mata Allah ka ba su ilimin gabas na mai albarka Allah muna roƙonka ka shaida ɗiyan mu ya Allah wanda suke yawon banza wanda suke sace-sace da ayyukan asha Allah ubangiji ka shiryar da su matan da suka isa arme cikin su Allah ka ba su mazaje masu albarka haka uwanda ma ba su da arme cikin maza Allah ka ba su mata masu albarka na arme wanda sun yi arman ba su da yaya Allah ka ba su yaya masu albarka Allah muna roƙonka shugabannin mu tun daga shugaban ƙasa har ƙasa su Allah ka sa mu rayuwar su albarka Allah ka taimaka musu cikin abin da zai zamanto alkhairi ga addinin mu alkhairi ga cigaban ƙasar mu alkhairi ga rayuwar mu jami'an tsaron mu Allah ka tsare mu su Allah ka taimaka musu da taimakawa ka Allah ka tsare mu musuya Allah, Allah ka kawo ƙarshen ƴan kidnapping, Allah kawo ƙarshen ƴan Boko Haram, Allah kawo ƙarshen ƴan bindiga, ya Allah ka ba mu zaman lahiya, duk wanda ke so kawo mu fitina a cikin ƙasar mu, ciki yake ko waje Allah ka kunyatar da shi, Allah Ubangiji ka ba mu zaman lahiya, masu mu makirci ga zaman lahiyar mu, duk kowa ne Allah ka kawo mu ƙarshen shi ya Allah, Allah muna roƙonka ka samu rayuwar mu albarka, akwai ƴan uwa dake bara addu'a, Allah ka san bukatocin su na alkhairi, Allah ka biya musu, akwai wani dan uwa da ya shi ta bace, muna roƙon Allah sa ta dawo gida, Allah sa a ganta, da ma dukkan musulmai masu bara addu'a, Allah ka biya mu kowa bukatar shi ta alkhairi. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.